sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 25 ga watan Maris na shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa babban bankin Najeriya ya ce dalar masarar da aka kaddamar a jihar Kaduna alama ce cewa gwamnatin tarayya ta inganta noma yadda za a iya fitar da masara zuwa kasashen waje. A Ghana kuma za ku ji cewa wasu mazauna Zango ne suka koka kan yadda ake nuna musu bambanci idan suka nemi takardar haihuwa ko fasfo. Kama kowace ranar Juma'a, za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sojojin kasashen yamma za su mayar da martani idan Rasha ta yi amfani da makami mai guba a Ukraine, inji shugaban Amurka Joe Biden a ranar Alhamis. Zai haifar da martani iri-iri, Biden ya amsa tambayar wani ɗan jarida yayin taron manema labarai. Ko kuna tambaya ko NATO za ta tsallaka zuwa Ukraine don fuskantar sojojin Rasha? Za mu yanke wannan shawara idan lokaci ya zo. Shugaban na Amurka ya kuma ce a hedikwatar ƙungiyar NATO cewa ya kamata a cire Rasha daga rukunin ƙasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki, sannan a bar Ukraine ta halarci taron na G20. Biden ya tabbatar da cewa an taɓo batun yayin ganawarsa da wasu shugabannin duniya a jiya Alhamis, yayin da ake cika wata guda tun bayan da Rasha ta fara mamaye Ukraine. Da aka tambaye shi ko Ukraine na buƙatar miƙa wani yanki don cin mayar jejjeniyar tsagaita buɗe wuta da Rasha, Biden ya amsa da cewa ban yi imani cewa za su yi hakan ba, amma shawara na hannun ƙasar Ukraine. A jiya Alhamis, gwamnatin Habasha ta ayyana tsagaita buɗe wuta da zai fara aiki cikin gaggawa a rikicinta da dakarun 'yan tawayen Tigray domin ta bada damar kai kayan agaji a lardin arewacin ƙasar, ko da yake ba a san yadda za ta aiwatar da shi ba. Gwamnatin Habasha na fatan wannan tsagaita buɗe wuta zai inganta yanayin jin ƙai a ƙasar tare da share fagen warware rikicin a arewacin Habasha ba tare da buzubar da jini ba, in ji gwamnatin a cikin wata sanarwa da ta fitar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da kashi 90 cikin 100 na 'yan ƙabilar Tigray miliyan 5.5 na buƙatar agajin abinci. Rikicin da aka shafa watanni 16 ana gubzawa ya haɗa da shugabannin yankin Tigray, wato 'yan ƙabilar Tigray TPLF, da gwamnatin ƙasa ƙarƙashin jagorancin Firaminista Abiy Ahmed. Wani bincike da hukumar ƙididdigar jama'a ta Amurka ta fitar a jiya Alhamis ya nuna cewa cutar coronavirus ta taka rawa wajen rage yawan al'umma har sama da kashi 73 a ƙananan hukumomin Amurka a bara. Binciken na shekarar 2021 na ofishin ƙididdigar yawan jama'a ya ce yawan jama'a ya ragu, wanda aka gano a kusan gundumomin Amurka 3,000, inda aka sami yawan mace-mace fiye da haihuwa a cikin yawan jama'a a cikin wani ɗan lokaci. A cikin wata sanarwa da ofishin ya fitar, ofishin ya ce binciken ya nuna raguwar haihuwa, yawan tsufa da ƙaruwan mace-mace sanadiyar cutar coronavirus ya haifar da raguwar al'umma. Binciken ya nuna cewa wasu ƙananan hukumomi sun kuma samu raguwar yawan jama'a sakamakon yawan ƙaura a cikin ƙasa da waje. Ƙididdigar ta nuna wasu ƙananan hukumomin na rasa mutane ne saboda ƙaura da ake yawan samu. Yawan mutanen da ke ƙaura daga jihohi maimakon zuwa galibi ana samun su ne a jihohin California da Oregon da kuma Mississippi.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Babban bankin Najeriya ya ce dalar masarar da aka kaddamar a jihar Kaduna alama ce cewa gwamnatin tarayya ta inganta noma ta yadda za a iya fitar da masara zuwa kasashen waje. Ga rahoton da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Dalar masarar da ta kai tari 21 dai manoma ne da babban bankin Najeriya ya basu bashi suka tara ta domin bayyana nasarar da aka samu na shirin gwamnatin tarayya na bunƙasa noma a ƙasar baki ɗaya. gwamnan babban bankin Nigeria Mr. Godwin Emefiele wanda Mr. Philip Yile Yusuf ya wakilta ya ce wannan dalar masara ta taimaka wajen sauƙaƙa farashin masara a kasuwa. Shi kuwa shugaban kungiyar manoma masara a Nigeria Alhaji Bello Abubakar Annur Puntuwa cewa yayi wannan dalar masara ma da gani kadan ne daga cikin abin da aka noma a bana.
Wannan dala da aka ainihin baje kolin ta anan an yi shi ne saboda na farko dai ita kanta wannan kungiya a gane muhimmancin ta kuma a san me take yi. Na biyu bashin da babban bankin tarayya na kasa yake badawa ga manoma a gane cewa lallai yana aiki kuma tabbas manoman nan suna samar da abinci wanda kuma wannan kadan ne daga cikin abin da ka noma dan mu nuna a duniya cewa lallai wannan bada bashi yana amfani saboda wannan masara da ka gani manoma suka noma ta sun samar da abinci a kasa sun samar da aikin yi an samar da kamfanoni
sai dai ganin kusan watanni biyar kenan da wucewar damuna da aka noma wannan masara ya sa mai sharhi akan al'amuran yau da kullun kamar Abubakar Aliyu Umar yin wasu tambayoyi
wanda irin noman masara ne tun yaushe damuna ta kare ta ina aka samu wannan masara da aka zo aka tara ta da yaushe da yaushe aka tafi gona bayan ana ta kashe mutane da yawa sun gudu sun bar gonakin sai yanzu ne za a fito da masara ko kuma saboda shekaran zabe ta fito gata nan manhaji ta je ta faffashe a kasa
wasu na ganin wannan abu ne na zahiri tunda ga masara nan iya masara dai ana gani da ido
to abu na zahiri masara ba za a iya so ta ba a ko'ina da kudin ka ko'ina ne za ka je ka saya abu
akwai masu ganin wannan dala za ta karfafa manoma su ƙara koma gona tunda an ce tallafi ne na babban bankin Najeriya
yawa ana dai san aifan da wannan dama a samu kudi daga babban bankin Najeriya din in an karbo dan su kudade dama cin da aka yi kwana da su yanzu za a nuna ga yanda aka saka kudin
to kuma yasa kuke kan wannan abu da ake ganin kamar karin kwarin gwiwa ne
a ba wani karin kwarin gwiwa ai mun dade muna shiga cikin irin wannan yaudara da aka saba yi ma mutane kan mage ya waye annan Kaduna ta gaya mana wace kungiyar manoma da wace kungiyar manoma aka ba wannan kudin da suka yi wannan noma manoman da aka ce sun yi asara a sanadiyan matsalan rashin tsaro kai na suka samu daman da suka yi wannan noma
shi kuwa gwamna Nasiru Aminu Rufa'i jihar Kaduna da kwamishinan noma Malam Ibrahim Hussein wakilta cewa yayi shirin noman nasara ne ga wannan kasa baki daya
ga dai dala ta masara wadda duk wanda yake ma shekara kaman 40 a Najeriya bai ma san yadda dala take ba sai gashi cikin ikon Allah da gudunmawar babban bankin Najeriya da kuma wannan kungiyar manoman masara mun kaddamar da dala guda 21 kuma kaga yadda jama'a suka yi na'am da wannan al'amari in Allah da masara kuma a Najeriya sai dai a fitar da ita waje ba kuma a shigo da masara ba
to ko yaya za a yi da wannan dalar masara da ta dauki dogon lokaci ana tara ta a garin Kaduna wannan ce tambayar da nayi wa shugaban kungiyar manoma masara a Nigeria Alhaji Bello Abubakar Annur Puntuwa
alhamdulillah daga manoman da aka ba bashi sune suka ba da wannan masara a matsayin biyan bashi abinda aka ba su wannan masara da kuke gani a yanzu haka an gama raba ta ga kamfanonin da ke sarrafa masara a Nigeria za su je su biya a banki a madadin manomi sannan su zo su dauka
Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
a gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma ga Sarfila Hashim Gumel sauke da sauran labaran duniya
yayin da shugabannin kungiyar tsaro ta NATO da G7 na tarayyar Turai suka yi wata ganawar sirri a jiya Alhamis a birnin Brussels domin tattauna martanin da za su mayar dangane da mamayar Russia ta yi wa Ukraine masu zanga-zanga sun taru a waje suna neman kasashen yamma su dauki tsauraran matakai kan Russia Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kira da a gudanar da zanga-zanga nuna goyon baya ga kasarsa. Wata guda bayan da Russia ta kaddamar da mamayar Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. A wajen hedikwatar tarayyar Turai, inda shugabannin EU ke tare da shugaban Amurka Joe Biden don tattaunawa da yammacin jiya Alhamis, ɗaruruwan masu zanga-zangar sun daga tutocin Ukraine da kwalaye. Hana Hopko, tsohuwar 'yan majalisar dokokin Ukraine, kuma shugabar hukumar hulɗa da ƙasa da ƙasa ta ƙasar, ta taimaka wajen shirya zanga-zangar. Daga ƙarshe wasu musulman ƙasar Amurka uku sun shigar da ƙara a jiya Alhamis, inda suka yi zargin cewa jami'an kan iyakar Amurka sun yi musu tambayoyi kan aƙidarsu ta addini da take take haƙƙinsu da kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba su a lokacin da suka dawo daga bulaguran ƙasa da ƙasa. Mutanen uku daga jihohin Minnesota da Texas da Arizona sun kai karar jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida a wata kotun tarayya da ke Los Angeles. An shigar da ƙaran ne a California saboda wasu tambayoyin da ake zargin sun faru ne a filin jirgin saman Los Angeles. A cikin ƙarar mutane sun yi ikirarin cewa jami'an kan iyakar Amurka da ke mashigin ruwa da filayen saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa sun yi musu tambayoyi kan ko su musulmi ne kuma suna zuwa masallaci da kuma sau nawa suke yin sallah. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amurka da ke wakiltar su ta ce wannan tambayoyin sun saba wa kundin tsarin mulkin kan 'yancin yin addini da kuma kariya daga rashin daidaito.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan muka leƙa Ghana kuma wasu mazauna zango ne suka koka kan yadda ake nuna musu bambanci idan suka nemi takardar haihuwa ko fasfo. Sai dai gwamnati ta musanta cewa ana nuna musu bambanci saboda babu wata dokar ƙasa da ta yadda da haka. Ga wakilinmu Ridwan Abbas da ƙarin bayani.
An dai shirya wannan taro ne a dalilin irin bambanci da ake nuna wa al'umman zango a nan Ghana yayin da suka tafi neman misalin takardar shaida ta ƙasa ko fasfo ko kuma in sun tafi asibiti da makamantansu. Ko me waɗanda suka shirya wannan taron ke cewa?
Gaskiya ne, ina gani Capital Bulaku dai sun tsaya ga wannan damuwa tun baya ga 2017 da muka fara hidiman shi. Muna kira ga hukuma kuma ana yi muna bambanci, ana yi muna bambanci. Lokacin ma da nake magana ina kira ƴan waye ne ƴan zango su tashi su tsaya su mara muna baya mu yi fada. Yanzu ya kai gare mu duka ne gabaɗaya. Shi yasa wannan kira ni ya muna dadi mu yanta Capital Bulaku don abin da muka sa gaba ne yanzu mun samu masu mara baya. Shi yasa ina ga abin ya muna dadi.
Press conference da muka yi daya mun je wurin neman takardar aihuwa ana muna bambanci sosai. Wani zubin wurin spelling sunanakin mu sa ce bai kama da sunanakin Ghana ba, to wa'annan ababa duka gaskiya yana cimna tuwo a kwarya. Sunan mutum property me shi ne, ba property gwamnati ba ne. A lokacin da iyayen shi suka sa mai suna, iyayen shi ke decide a kan da za su spell mai suna ko kan da za su kiraye shi.
Sultan Muhammad Waziri sarkin zangon Ilan tarin sarakai dai sun halarci wannan taron kuma sun yi farin ciki da wannan mataki.
Ni mai magana ne sarki Murana Bila Ango na Kwashima. Mun ga taro da aka yi alhamdulillah korofai ne da ke damun mutanen mu na zangonni kasan Ghana gaba daya. To shine shugabannin mu sarakunan mu suka zauna suka tattauna korofin da ake kawo musu. Shine suka zauna aka wanga press conference. Muna fatan wanga abin da aka yi ya zama shine sanadiyan barin wannan matsalan da ake samu.
To sunana Sarki Muhammadu Lawan Garbe, ni ne sarkin zangon tuta a Afsokai. Abinda aka sanar da duniya ko aka sanar da Ghana abace wanda take tana damu kwarai mu ƴaƴan Ankara musamman Hausawa. Kullum muna maganganu tsakanin mu, to sai yau Allah ya sa gashi mu hada kanmu mun fito fili muna sanar da gwamnati, gwamnati ta tashi taimaka muna. To shi yasa nayi munna kwarai da irin kokari da masarautar sarkin Hausawa ta yi ba mu kaɗai ɗan Ankara ba kaɗai duho Ghana wanda maganar ya damu.
Haji Sabo Ahmed jami'i ne na gwamnati a ofishin mai hurɗa da 'yan zango cewa yayi kowa ya san wannan ba hanyar gwamnatinsu da ta kafa ma'aikata guda don 'yan zango ba ne. Ya ƙara da cewa
cikin Ghana ba discriminate whether kai ɗan ƙasa ne da yake kana da wani traditional councilin ka ko dai dan kasa da yake kana kan traditional council wani ba wani shanin kaman first class or second class citizen cikin wannan kasa. Don shi government bai san da zaman wani abu kaman wani yaje ko dan kasa yaje wani abu ana mai kwankwanto saboda an ga kaman sunan da yake da shi ko unguwan da ya fito ko yaren da yake yi ana shakkan shi ana kaman shi ba dan kasa bane. Ba gwamnatin dai ba wani izini haka nan kuma ba wani dokan kasa kuma da ba wani izini haka nan. Shi dai kila kaman ka fada iyayen ka zai bari wani zai ce kama a kai ya kwana kuma ta tambaye ka wasu ababai saboda irin maganganun da kai nan bai dace da kankan da muke so yin shi ba.
Ratwanullah Muktara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To madalla a gaida Ridwan Abbas za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya. Wasu mata akalla su tara da mazajensu ɗan asalin yankin Ogoni ne da ke kudancin ƙasar da gwamnatin mulkin soja ta General Sani Abacha ta ba da umarnin rataye mazajensu bisa zarginsu da yi wa wasu sarakuna da kisan gilla. Sun bayyana takaicinsu kan korar ƙararsu da wata kotu ta yi a birnin London na ƙasar Burtaniya, kuma sun ce za su ɗaukaka ƙara. Ga rahoton da wakilinmu na yankin Niger Delta Lamida Abubakar ya aiko mana.
Wasu mata tara waɗanda mazajensu ‘yan asalin yankin Ogoni ne da ke yankin Niger Delta da tsohuwar gwamnatin mulkin soja ta marigayi Janar Sani Abacha tara ta yi mazajensu sakamakon zarginsu da ake yi da haddasa wata tarzoma a yankin na Ogoni, wanda ya yi sanadiyar kisan gilla ga wasu sarakunan gargajiya. Gwamnatin dai ta mulkin soja ta Janar Sani Abacha ta zargi mazajensu da hannu kan mutuwar wasu sarakuna a yankin na Ogoni. A yanzu dai wata kotu da ke birnin London ta yi watsi da wannan ƙara, wanda aka yi shekara da shekaru ana sauraranta. Kan haka ne ma ya sa na ji ta bakin wasu mata waɗanda lamarin ya shafa, musamman a yankin na Ogoni, kuma ga abin da suke cewa.
It's quite unfortunate that the widow lost the case against Shell.
Wannan tana cewa ne sunana Boma. Yanzu haka an yi watsi da wannan ƙara, kuma mu matan yankin na Ogoni san ba mu ji daɗin wannan matsalar ba na watsi da ƙara, musamman tsakanin ƙungiyoyin mata da hukumomin Najeriya da ma kamfanin mai na Shell a yankin na Niger Delta. Ta ce a tunani na wannan abin takaici ne waɗannan mata tara da suka yi shekara da shekaru kuma suka rasa mazajensu za su shiga cikin wani yanayi. Wannan abin takaici ne, an da riga an yanke wannan hukuncin a kotu a birnin London. To amma dai shawaran mu ita ce ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu ɗaukaka ƙara.
It's not a good one for these two Nigerian widows who have waited patiently for almost 30 years.
Ita kuwa wannan da ke da suna Tami tana cewa ne wannan hukuncin samsam bai muna kyau ba a yankin mu na Ogoni. Za a iya cewa a wannan shari'ar ta dauki sama da shekaru 30 da suka gabata. Idan muka lura da ayyukan kamfanin mai na Shell ya haddasa gurɓata muhalli a yankin na Niger Delta, sakamakon watsi da wannan ƙarar da aka yi ta yankin Ogoni ta mata tara da suka rasa mazajensu. Shi kuwa wannan da ke da suna Mark, kuma ɗan yankin na Ogoni, ya ce. Wannan yana cewa ne ra'ayina shi ne wannan hukuncin ya yi daidai, domin kuwa ba kamfanin mai ya kamata a kai ƙara ba. Gwamnatin Tarayyar Najeriya bayan watsi da wannan hukunci a bayyane take cewar al'ummar yankin Ogoni ba sa goyon bayan kamfanin mai na Shell da ke gurɓata musu muhalli, musamman tun lokacin da aka rataye mutane tara, daga cikinsu kuwa har da Kin Sarowewa, wanda ake gani jarumi a yankin na Niger Delta. Kuma wannan yanayi ne da ake ganin yana ɓata ran 'yan yankin na Niger Delta. Sautari sukan yi kiraye-kiraye ga hukumomin Najeriya da su share dukkanin laifuffuka na Kin Sarowewa, su wanke shi kamar yadda ake wanke gaggan masu laifi a ƙasar ta Najeriya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
A gaida Lamida Abubakar Sokoto da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashirmu ta BOA Africa akan mita 102.5, kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan wakar.
Ya raba na muntakaka, ya raba na muntakaka, kai maza ku bare na mata, kai maza ku bare na mata, mata iyayen mu ne su, mata iyayen mu ne su, so son ka ye mu mata, so son ka koye mu mata, so son ka yaye mu mata, so son ka koye mu mata, so son ka tishe mu mata, mata almoka jerma almoka jerma agaida mata ogaida mata ya rabana muntakaka koi maza abule na mata Ibadan.
Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda, Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni, Aisha Ma'azu. Alƙawari cikawa, idan dai ana tare da shirin yanayi da muhalli a makon da ya gabata, mun karɓi bakoncin shugaban hukumar ƙera fasahar motocin Najeriya Dr. Jelani Aliyu, inda ya sanar da mu irin cigaban da hukumar ta samar ta hanyar mai da hankali akan motoci masu amfani da wutar lantarki, kuma ya bayyana cewa sun gasa wuraren cajin motocin a jihohi uku a faɗin Najeriya. A yau, kamar yadda na alƙawarta, za mu ji dalilan da ya sa suka shimfiɗa waɗannan wuraren caji a jami'o'i, kuma ga abin da ya shaida min.
Ba kawai na za mu gina su ba sai cikin makarantun ne, saboda ‘yan makaranta matasa su fahimci irin waɗannan kimiyya, sannan su ƙirƙiro tasu wadda ma tafi irin wannan. Shi yasa muka yi na farkon a cikin jami'ar Usman Danfodio, na biyun muka yi shi a University of Lagos, na uku kuma yanzu ana gina shi a University of Nigeria in Suka. Sannan mu kuma nan a cikin hukumar muna ne yanzu mun yi designing, muna nan muna engineering development na wata mota da ta ma electric ce, motar da muna so mu gwada ma ‘yan Najeriya da duniya cewa lalle za a enter Nigeria, za mu yi abin da ake kira fully functional prototype. Za mu yi ta mu gwade ta mai aiki, sannan za mu gayyato 'yan kasuwa su sa jari sai su je su rika yin su da yawa. Gaskiya mu wannan abun na motocin da ke aiki da lantarki mun san cewa dole ne mu shiga cikin shi, kuma muna kira ga 'yan kasuwa su shigo yanzu a zo a fara gina wuraren cajin motoci, saboda ko mun tashi ko ba mu tashi ba, nan ne duniya ta sa gaba. Bai dace ba a ce duk sauran duniya ta bi wannan hanya, mu kuma bi wacce hanya. Shi yasa gaskiya muka ji dadin wannan alƙawari da President Muhammadu Buhari yayi na net zero by 2060, waton idan aka kai shekara 2060 Nigeria za ta kai abin da ake kira ma net zero, waton duk wani hayaki da ke fitowa daga motoci ko wasu masana'antu zai koma kamar ba shi, saboda akwai wasu abubuwa da za su rage shi, ko ko tun farko ma an rage fitowar wannan hayakin daga motoci da masana'antu.
Baya ga illata motoci da gurɓataccen man fetur ɗin da kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya shigo da shi, wannan al'amari ka iya shafar lafiyar muhalli da na al'umma, a cewar Farfesa Murtala Badamasi na cibiyar nazarin noma da shuka da ya shafi ƙasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi.
Kai tsaye wannan al'amari yana iya kawo illa ga muhalli da ɗan adam, domin na farko ɗan adam yana da zarar an ce an samar da irin wannan man ya fara yaduwa, yana generating abin da muke cewa surface ozone, wato wata iskar gas ce wadda da ya kamata a ce ita tana can saman ƙarshen kwansan iska, wadda ita ce take tare zafin rana da kuma yanayin wannan sinadarin rana da zai shigo cikin duniya. Allah ya mana kariya da ita, saboda haka sai kuma ga ta mun samar da ita a nan wurin ƙasa direct, saboda haka tana shaƙe na farko abubuwan da suke sun danganci hanci, asma, duk waɗannan cututtukan, saboda haka yana ta'azzara su. Na biyu, yana shaƙe ta kanta bishiya da kuma sinadarai na tsirrai, domin yana hana harkar photosynthesis da kuma bayuwa ga cewar ba za su samu isasshen carbon dioxide din da za su shaƙa wanda mu muka fitar, su kuma su shaƙa su fitar da iskar oxygen. Ita kuma iskar oxygen da muke shaƙa, idan ozon ya samu, yana bayuwa ga cewar ya shaƙe oxygen din karan kansa, saboda haka yana da illa.
A wannan bangaren bangaren kuma masana sun dade suna bada bayanai game da sauyin yanayi da yadda yanayi yake jujjuyawa kamar yadda a ƴan kwanakin baya-bayan nan ake ta fama da shi a Najeriya da wasu kasashe da yankin Sahel. To ko menene ra'ayin manoma game da wannan sauyi na yanayi da ake ta fama da shi a ƴan kwanakin nan? Sarkin manoman gidan Ramji na jihar Maradi a Niger, Alhaji Lawali Saidu, yayi tsokaci game da batun hazo da ake yawan samu a ƴan kwanakin nan.
Wannan yanayi da muka samu kanmu cikin shi ana mu tunani ya danganci yanayi uku. Na farko dai mu manoma muna farin cikin wannan kura mai sauka ƙasa kwarai da gaske. Idan muna samun tabarwar mu da wani taki kai ma muke ce mu tsagargajiyance. Sa'annan na biyu alamu ne waɗanda suke magamar sanyi da rani. Sa'annan na uku duk lokacin da sanyi zai heta na zahi zai shigo to sai an dan dunga zahi mutane sun ce an hala zahi sai kuma wani yanayi na sanyi ya shiga. Allah shi na mutane tuni da ba wani masani sai shi kace lokacin kaza ya wuce sai ya zo maka da wani lokaci wanda ka yi kamar kamance da shi sai shi maido maka shi baya saboda kamar yadda ya ce ya boye sanin nan nashi sai dai hasashe.
To mai sauraro, iya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu daidai ta mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
A gaida Aisha. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Sojojin ƙasashen yamma za su mayar da martani idan Rasha ta yi amfani da makami mai guba a Ukraine, inji shugaban Amurka Joe Biden a ranar Alhamis. Zai haifar da martani iri iri, Biden ya amsa tambayar wani ɗan jarida yayin taron manema labarai. Ko kuna tambaya ko NATO za ta tsallaka zuwa Ukraine don fuskantar sojojin Rasha? Za mu yanke wannan shawara idan lokaci ya zo. Shugaban na Amurka ya kuma ce a hedikwatar kungiyar NATO cewa ya kamata a cire Rasha daga rukunin ƙasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki, sannan a bar Ukraine ta halarci taron na G20. A jiya Alhamis, gwamnatin Habasha ta ayyana tsagaita buɗe wuta da zai fara aiki cikin gaggawa a rikicinta da dakarun 'yan tawayen Tigray, domin ta bada damar kai kayan agaji a lardin arewacin ƙasar, ko da yake ba a san yadda za ta aiwatar da shi ba. Gwamnatin Habasha na fatan wannan tsagaita buɗe wuta zai inganta yanayin jin ƙai a ƙasar tare da share fagen warware rikicin a arewacin Habasha ba tare da zubar da jini ba, in ji gwamnatin a cikin wata sanarwa da ta fitar. Wani bincike da hukumar ƙididdigar jama'a ta Amurka ta fitar a jiya Alhamis ya nuna cewa cutar coronavirus ta taka rawa wajen rage yawan al'umma har sama da kashi 73 a ƙananan hukumomin Amurka a bara. Binciken na shekarar 2021 na ofishin ƙididdigar yawan jama'a ya ce yawan jama'a ya ragu, wanda aka gano a kusan gundumomin Amurka 3,000, inda aka sami yawan mace-mace fiye da haihuwa a cikin yawan jama'a a cikin wani ɗan lokaci. Yayin da shugabannin kungiyar tsaro ta NATO da G7 tarayyar Turai suka yi wata ganawar sirri a jiya Alhamis a birnin Brussels domin tattauna martanin da za su mayar dangane da mamayar Rasha ta yi wa Ukraine, masu zanga-zanga sun taru a waje suna neman ƙasashen yamma su ɗauki tsauraran matakai kan Rasha. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kira da a gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga ƙasarsa. Wata guda bayan da Rasha ta kaddamar da mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Kamaru da Niger, karfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri, ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.